the sunflowers are hiding. Ooh, won't you tell me where all the sunflowers are shining? Da 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 da. Da 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 da. Ooh, won't you take me where all the sunflowers are hiding?